Josephur Chopra.
Ya to babu an to ya nar rangi hai. Ya to babu an to ya nar rangi hai. Mohan to jila hanga to har rangi hai. Ya to babu.
छोटू नितेश के